Flawless victory.
It's Reeves in the building.
Yeah. Great.
Chanda.
Lyrical Guru by my nigga.
Great.
MK.
Yeah.
I buga a kwashi suka sani a gasan su zana lashe haters sun bushe mu muna cin beef mun bar su da mushe ai tun daga tushe na ce musu MK zai yi wuya in rushe a sani ko a tashi ko kuma hau fal wayan igiyan mutuge ku tashi sautin na duka spikuna tashi kaman tara su da trashy clean the way that we do is splashy kura da zaki no be mates na ji wai akan mu ne ake debating we win ko babu assist we scoring su suna cin one of assist suna gani kiri kai rani da ashan text military I'm gonna smash you down sai na tabbata ka fara gani tiri suna gani kiri kai rani da ashan text military I'm gonna smash you down sai na tabbata ka fara gani tiri kace musu ko sun daure ma za mu zo mu sinka this is not funny I ain't a joker I'm headed for the moolah you better don't try me nigga I'm a beast on beat zaka sha duka I put in hard work shi yasa zaka ji wakan yana ma speaker duka the only nigga one day ke akan su kai yau za su ci baban su this nigga to show me respect din ni ne kakan su lockdown the place mun sa sakata mun kama babin ka ba makata da ta gan yaran ai sar kita ta su me sai kai malikita masalan na magance one blow zaka jiji All these bitches looking at me, they're crushing K Malam Manchita. If it is me, it is hardcore. Where's I Jada Nika Jisoko? I'm far a show, everybody looking behind I need a get dako. Fresh boy when you need it, cause I'm me. Kata masa kana sami. If you look at the swaka samba hadi na kashe suba makami. Na paso suna tabari makazu abun baicho kaman hasari. Nigga don't mess with me, then dance I tone on my kabari. Yeah, kache musu ko sun daure ma za mu zo mu sinka. This is not funny, I ain't a joker. I'm headed for the moolah. You better don't try me, nigga. I'ma be some beat. Zaka sha duka. I put in hard work, shiyasa zaka ji wakan yana ma speaker.
Duka. Standard.
Flawless victory.